Wagwan, it's my dope jam for mydopejam.com. Hear that?
Sixta on the mix.
Just act on this one. BMG Entertainment. Okay, let's do that. Got
Zendo, Zendo, nigga na zo, Zendo, Zendo, gani na den lo nigga, Zendo. Zendo, nigga na zo, Zendo, Zendo, do I na den lo nigga,
Zendo, 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 nani mo na jao na kao, gani na den lo nigga na taro na ibo na emko. I sun wasar duka kai da kawuwa like tururuwa harkan sauti har kororuwa baitin sabi babu sohuwa dan na gaira su babu tsohuwa grass shisha zo mu je gida idan na hau beat ba na gardama tambay nb bana andama if you wanna see me come to KDM gayan sun fuwa na ATM kan neftoni na tofa suna ta zantan wai ba liva muna ta tili mu yan gawa ko wani outin naira goma duk dakan wai har ta fole tana bayanin ci indomila dogara ne lolo ba sa kai
zendo zendo nigga na zo Zendo, Zendo, gani na den lo nigga. Zendo, Zendo, nigga na zo. Zendo, Zendo, do I na den lo nigga.
Zendo, 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 Zendo. Ga.
To ya kuke ne aka ce bayan tafiya na komi ta su kurkuce na dawo na dauko sandan tafi baba sai arna muga harkokin sabi ne idan ka duba sabobin jini ne mu new engine batanok sai dai uta kawai in taji bakin mai dan suna yi muka zo gun dole ne su sara sun gama nasu one in town like zuwan buhari dai saxi ne ba su bayan I'm a dope like a dog if you disturb me I go wound like a dog I'm a hole like a pot if you disturb me I go bounce like a bomb nigga follow your street go to the home at arena paso ni banda stop harkan hip hop mu muke on top arewa rappers mu ne on point fuck it
Zendo Zendo nigga na zo Zendo Zendo gani na den lo nigga Zendo Zendo nigga na zo Zendo Zendo do I na den lo nigga
I'm in your just too noisy
Zendo 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 Zendo
Sixta on the mix
for mydopejam.com.